Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai duba ne kan yadda wasu dakarun Amurka suka yi bikin Thanksgiving ko kuma cika ciki a kasar waje ba tare da iyalansu ba. Za mu leƙa Koriya ta Kudu inda Amurka ta jibge dakaru sama da 19. Sannan za mu yi waiwaye kan rayuwar uwar gidan tsohon shugaban Amurka Amy Roselyn Carter, wacce ta rasu a farkon makon nan tana da shekaru 96. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. Tuwa jiya Alhamis ne Amurka suka gudanar da bikin cika ciki, wato Thanksgiving a Turance. Bikin da kan zamanto muhimmi cikin bukukuwan da Amurkawa kan karrama a kowace shekara. Ana bikin ne a ranar Alhamis din ƙarshen watan Nuwamba, inda iyalai, ‘yan uwa, maƙota kan kai ziyara tare da raba nau’ukan abinci. Wani abinci da ya zama tamkar hatimin wannan biki shine naman talotalo, wanda shi aka fi yankawa a lokacin wannan biki na Thanksgiving ko kuma cika ciki. Sai dai bikin kamar kowace shekara yakan riski ɗaruruwan dubban dakarun Amurka da ke ayyukan tsaro a sassan duniya a ƙasashen waje. A Koriya ta Kudu, sojojin Amurka sun gudanar da bikin cikin nishaɗi da walwala, inda aka ci aka sha kamar yadda bikin na cika ciki ya tanada a al'adance. An dai samar da naman talotalo da keke mai ɗanɗanon kabewa a birnin Dundichan, inda ɗaya daga cikin sansanonin sojin Amurka yake a ƙasar ta Koriya ta Kudu. Beckham Zanda na ɗaya daga cikin sojin Amurka da bikin na Thanksgiving ya riska a ƙasar ta Koriya ta Kudu. Ya ce mutum ya bar gida ya yi bikin na cika ciki a wani wuri akwai bambanci, amma duk da haka yana min daɗi. Asali ma baɗi a nan zan yi bikin. Wannan kuma wani abu ne da mutum zai zo yana tunawa, wanda zan riƙa ba ‘ya’yana labari da sauran iyalina. Ita ma Mahaila Lili na ɗaya daga cikin dakarun Amurka da ke Koriya ta Kudu. Ana ta tsokacin cewa ta yi tana kewar iyalanta. Ta ce ina kewarsu sosai, babu shakka yin wannan biki na cika ciki ba tare da su ba abu ne mai matuƙar wahala. Yanzu ya rage mun 'yan watanni ne. Ina ce kowa murnar bikin Thanksgiving.
And happy Thanksgiving.
A wajen wannan biki dai manyan dakarun sojin Amurka ne suka riƙa zuba wa sauran ƙananan sojoji abinci. Wata ƙididdiga daga rundunar sojin Amurka ta nuna cewa akwai dakarun Amurka 19,500 jibgi a Koriya ta Kudu. Cikinsu akwai dakarun sama maza da mata 7,800, sai sojojin ruwa 350 da kuma na ƙasa 120. Wannan kenan. To, a ranar Lahadin da ta gabata ne uwar gidan tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter, wato Roselyn Carter, ta rasu tana mai shekaru 96. An haifi Eleanor Roselyn Smith Carter a garin Plains da ke jihar Georgia a ranar 18 ga watan Agustan shekarar 1927. Ta girma ne tare da ɗan wani manomin gyaɗa, James Earl Carter Jr., wanda aka fi sani da Jimmy.
Well, I was 13 when my daddy died, and that was...
Ta ce a lokacin shekaru na 13, ni ƙawar ƙanwarsa ce, ban kuma taɓa tunanin za mu zama saurayi da budurwa ba. A ranar 7 ga watan Yulin shekarar 1946, Jimmy da Roselyn suka yi aure. Sun kuma haifi 'ya'ya maza uku, John, wato Jack Carter, James Earl Carter na uku, wanda ake kira Chief, sai kuma Jeff. Daga baya kuma aka haifi Amy a shekarar 1967. Jimmy Carter da iyalansa sun tattara sun koma yankin Plains a shekarar 1953 don ci gaba da kula da gonar gyaɗar mahaifinsa.
But he got up one morning and instead of putting on his khakis to go to work at the farm supply base.
Margai ya tace wata rana ya tashi da safe zai fita, sai na ce masa ina zai je. Sai ce mun zan je na ga wanda zai tsaya takarar kujerar sanatan jiha.
See who's going to run for the state senate.
Jimmy Carter ya samu nasara a harkar siyasa inda ya fara zama gwamnan Georgia a shekarar 1971. Daga baya kuma ya zama shugaban Amurka a shekarar 1977. Shugaba Carter dai ya ƙarawa matarsa ƙwarin gwiwa wajen shiga harkokin gwamnatinsa. A matsayinta na uwar gidan shugaban ƙasa, Carter ta yi amfani da kujerarta wajen gudanar da ayyukan kula da lafiyar ƙwaƙwalwa. Matsalar da aka samu ta yin garkuwa da mutane a Iran, ta taimaka wajen faduwar mijinta a zaben shekarar 1980 da ya nemi wa'adi na biyu. Hakan yasa suka koma Plant a jihar ta Georgia. Sannan a shekarar 1981 suka fara rayuwarsu bayan kammala mulki.
He said we can have a place kind of like Camp David where we can.
Tace ya ce mun ya kamata mu samu wani wuri mai kama da Camp David inda za a rika tattaunawar zaman lafiya. Hakan yasa aka kirkiri cibiyar Carter.
That was the germ of the idea for the Carter Center.
Cibiyar ta Carter dai ta sa ido a zabuka sama da 100 sannan ta taimaka wa miliyoyin mutane da ke fama da cututtuka daban-daban. Jimmy da Rosalind Carter su ne shugaban ƙasa da uwar gidan shugaban ƙasa da auren su ya fi dadewa a tarihin Amurka. Masu sauraro baki ɗaya abinda ya sabuka kenan a cikin shirin duniyar Amurka na wannan makon. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. In za mu madadin Ken Farabog da ya hada asalin rahoton Rosalind Carter da kuma Fiona Nandudu da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa ayi hutun ƙarshen mako lafiya.